ba tuno bane dai ma aka san mahar ba da taka muhimmiyar rawa wajen yaki da bata gari a tsakanin al'umma kamar da suka taka a yaki da yan gama tsare kiyar bayan kungiyar Boko Haram a yan shekarun nan to sai da kuma yanda ma ake yaba musu wata matsala da ke neman mai da hannu agogo ba ita ce tara bon kauna a wasu jihohi na arewa maso gabashin kasar batun da yasa wasu shugabannin kungiyar a Najeriya gudanar da wani taro na kafin ta juna domin hadewa karkashin inuwa guda wato karkashin kungiyar mahadaban arewa maso gabas da ta kunshi jihohi shida wato jihohin Adamawa Bauchi Borno Gombe Taraba da kuma jihar Yobe a dai karshen taron da suka gudanar shugabannin kungiyar bisa jagorancin Alhaji Muhammad Usman Tola sun mako sabalaya cewa ne za su gaba da bada gudunmawar da suke badawa a yaki da yan kungiyar Boko Haram da masu magarkuwa da mutane kana da masu sata shanu batun da ke neman gagarin kundila ga malamin shugaban kungiyar maharban na jihar Arewa maso gabas Muhammad Usman Tola
alhamdulillah kowa ba abun dukiya a nan alamarin na kungiyar maharban don bin doka da oda shi aka samu kuma mu gode wa iyayen kasa su ne waɗanda muke karkasan su duk abunda membobin suke yi suna roƙon su kar su sai sun aje aikin nan babu bata yiwa kanmu muke gerawa ba wani muke ma gerawa kanmu muke gera ba jancin magana aje yanda muka rike amana ina so kowanne ne membobin da na ciki da waje ya koma bakin aiki karabar aiki
shi ko Alhaji Nasiru Adamu Doya shugaban kungiyar na jihar Bauchi ya ma tabo irin gudunmawar da suke baiwa jami'an tsaro ne
wannan kungiya a sauran jihohi kafin ma yanzu da muke magana Northeast ne muna alaka da gwamnati 100% misali kamar yadda ni nake a jihar Bauchi a kungiya ta jihar Bauchi ba mu da matsala da jami'an tsaro domin da abin da muke yi muna yi ne tare da yawunsu domin ba mu yin ne ka mu wuce mayafin mu sai abin da muka gani suka samu shanci domin sakamakon haɗin kai da suke bamu da kuma goyon da bayan mu da mu muke ba su kuma saboda haka ina ga kamar kowace jiha ma haka take kuma haka take tafiya kuma har a yanzu ma tare muke haka ba a gane abin da gwamnati ba ta so ba abin da gwamnati ke so shi ne za mu yi abin da gwamnati kuma ba ta so ba za mu yi shi ba
a wasu jihohi da rabon kawuna tsakanin maharba yakan ma jawo ci baya inda sarkin miliga mai samake fufule daga jihar Taraba ya ba da misali da abin da ke faruwa a jihar sa
musamman babu kamar mu na Taraba kanmu ba da haduwa sam sauki mutane Adamawa da yake a wurin su ne muka samu wannan kungiya muna tunuwa mu hada kai a Taraba haka to su mu shugabannin mu kira magoyin bayan mu su zo mu san abin da ya kamata za mu ci gaba mu a Taraba ba za su zo ba
to sai dai kuma Muhammad Ibrahim da ke zama wakilin sarkin Bakan Gombe kuma sakataren riko na hadakar kungiyar a shi Arewa maso gabas yace da wannan taro an ko dinke barka da ke akwai a tsakanin rassan kungiyar na jihohi
amma a samu a hada kai din ne ba a taba yunkurin hakan ba sai aka samu sanadi aka yi yunkuri sannan kuma aka amsa kira baki daya yanzu wannan magana da muke yi muna magana ne na North East ya kasance mun zo kuma unanimously generally muka karbi wannan abu kowa ya ji daɗi yadda ka san kuma yana zuciya wallahi mun ci nasara wanda babu irge
ba dai ga batun zama tsintsiya madaurin ki guda marban suna gudanar da abin da aka saba ne nuna kwari da kuma kwamai Ibrahim Abdulaziz Fatim Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.